of ruin. I bet he says nothing doing. I'd call it suicide. But da 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 da. If when she tries to run away, ooh, and it goes bad, she comes. If there's a next time, she'll hide away because she's under both his thumbs. She limp along to his side, singing a song of ruin night. Now I guess he says nothing doing. I call it, I call it suicide. She tries to run away and he calls her back, she comes. If there's a next time, well, he's okay, cause she's on the both his thumb. She limp along to his side, singing a song. Suicide. When she tries to run away and he calls her back, she gone. If there's a next time, he's okay, cause she's on the path, he's done. She limp along to his side, singing a song. Da 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 da